بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لربا sha bakwai ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na da shekara 1437, daidai da 22 ga watan June shekarar miladiya ta 2016. Wannan shine kasad na 79 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad, wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي، وان داك فسني لسنة ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني، الله أبنجي يغافة تامش اتافا زاد المعاد موسوءة تاريخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتافي لين كومي دروانك بنجني لتتر بياني لسك شافر أيوة دتفركي دمنهجي دتارت آران الديني دمعامل المنزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ibn Qayyim al-Jawziya ya kai matuƙa wajen tattara bayanan da suke da alaka da duk wani abu da ya shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malamai suna mashi jinjina saboda dubi da wannan aiki da yayi, da kuma yanayin da ya rubuta littafin a halin tafiya a ƙasar Makka a inda ya je aikin haji daga garin su na Dimashku Sham. Ubangiji Allah ya saka mashi da alkhairi. Muna tattauna bayanai akan ainihin wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da halin tafiya da yadda yake sallolin shi a halin tafiya. Mun ji bayanai sun yi nisa, za mu tashi a inda malam yake cewa faslun walam yakun nan ko walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallama aljam'u rakiban fi safari, ba shi daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi sallama hada sallah a halin yana kan abun hawa a cikin tafiyarsa, kama yaf'aluhu kathirun minan nas, sabanin abin da mafi yawan mutane suke yi. Ma'ana tun a wancan zamani da Ibn al-Qayyim ke magana, babu mamaki ya zama abu gama gari cewa mutane matafiya suna hada sallah akan abun hawa. To wannan ya saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kama yadda muka ji a karatun baya, abinda manzon Allah yake yi shine ya tsaya sai ya salla, musamman tafarilla yakan yi jam'u taqdim da jam'u ta'khir gurgudan halin lokaci, walal jam'u hala nuzulihi aidan, sannan a sanda ya da zango ya kai inda zai kai, to nan ma baya hada sallah. Mu kiyaye wannan jama'a. Matafiyi idan ya isa garin da zai je, sunan shi matafiyi zai yi kasuru, amma ba daidai bane ya dimanci hada sallah, ya dimanci yin azhar da la'asar a lokacin ɗaya daga cikinsu, ko ya dimanci yin magariba da isha a lokacin ɗaya daga cikinsu, sai dai in bukata ta kama. Wannan kuma idan bukata ta kama har mazaunin gida yana yi, amma mutum ya maida sallar shi tutur saboda shi matafiyi ne, kuma ba yana ala zahar sairi ba. Mu gane bambanci, akwai matafiyi ala zahar sair wanda ke kan hanya, akwai matafiyi wanda ya riga ya isa inda zai je amma har yanzu sunan shi matafiyi. To wanda ke kan hanya shine ke yin hada sallah ko da yaushe, shine karatun da muka yi a darasin da ya shuɗe. Wanda ya isa garin da zai je, to ya koma sallolin shi da dinga yin su ne a kan lokacin yin su, sai dai inda bukata ta ja shi zuwa ga hadawa, kamar yadda bukata take jan mutumin da ke zaman gida shi ma ya hada sallah. Hada sallah ko da yaushe, azhar da la'asar ko da yaushe, magariba da isha ko da yaushe, wannan addinin Shi'a ne, ba addinin musulunci bane. A addinin musulunci ana yi ne a wasu lokuta waɗanda dalilai na shari'a suka tabbata a yi haka din, kamar tsoro ko ruwa ko sanyi ko tafiya din ala zahar sair ko wata bukata daga cikin bukatun za su zama karɓaɓɓu a mizanin shari'a. Amma haka nan kawai mutum ya tada sallah bayan ya isa garin da zai je, malam yace walal jam'u na hala nuzulihi aidan, banda hada sallah ma haka nan a halin yana masaukin sa. Wa inna ma kana yajma'u idza jadda bihi sayr, kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hada sallah ne idan tafiya tayi tafiya, shine ma'anan jadda bihi sayr, tafiya tayi tafiya, ana kan hanya, an ci wani zango na tafiya kuma ba a kai inda za a kai ba, ana tsaka tsaki. Mutumin da ya kama hanyar Lagos daga Kaduna an wuce Lakwaja, kaga yayi tafiya gurgudu, amma kuma inda ya nufa hayyanzu da saura da yawa, kai koda ibadan ya isa ma hayyanzu da saura, to wannan yana kan abin da ake cewa jadda bihi sayr. Ina fata mun gane wannan. Daga Kaduna idan ka kama hanya ainihin Kano ka kawo Zaria, to hayyanzu da jadda bihi sayr ya baro garin da zai yake kuma bai kai inda zai kai ba, wannan shine lokacin hada sallah. Wa idza sara aqimas salati, da kuma sanda zai tafi a bayan lokacin wata sallah, shine katun da muka ji a baya ko kama da karna fi qissati tabuka, malai yace kamar da aka ambata a qissat tabuka. Wa amma jam'u huwa nazilun ghayru musafir, to hada sallah kuma a zaman gida lokacin da ba tafiya ake yi ba. Falam yunqal dhalika anhu illa bi arafa li ajal ittisal al wuquf, ba arwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada sallah a wani waje inda ake zauna dirshan, sai a irin halin arafa, tsayuwar arafa inda muka ji ana hada azhar da al'asr dan a jona tsayuwar da junanta. Kama qala ash-shafi'i rahimahullahu wa shaykhuna, kuma inda al-imamu shafi'i Allah ya kara mishi rahama ya fada, wa shaykhuna da malaminmu ibnu taymiya kenan, Allah ya gafarta musu gaba daya. Wa li hadha khassahu abu hanifata bi arafa, dan haka abu hanifa rahimahullahu shi kuma ya kebanta cewa wurin da ya halasta kadai ay jam baina salatayn to shine arafa. Waj'alahu min tamamin nask, yace ma wannan na daga cikin mustahabbai da suke cika ladan aikin haji, yana daga cikin abubuwan da ke cika ladan aikin haji shine hada sallar azhar da al'asr ranan arafa a lokacin azhar. Wala ta'sira li safari indahu fi, a gurin abu hanifa wannan ba shi da alaka da sai mutum matafi, da haka koda a ce mutum gidan shi wata ruga ce ko anguwa ko wani kwatas a bayan filin arafa, to in ya fito ya zo wajen arafa zai hada sallah, kaga shi ba matafi bane dan ga gidan shi can yana hange misali, ko mun gane wannan. Haka mutumin cikin garin Makka idan ya je aikin haji, arafa tana hada da garin Makka ne, baya jin kanshi a matsayin matafi, to shi ma hadda shi zai hada sallah kuma kasuru, amma wannan hadawan da kasuru ba shi da alaka da kasancewar shi matafi, yana da alaka ne da kasancewar shi mai aikin haji. Kamar yadda misali mutumin da ke waɗannan anguwannin a cikin garin Makka idan baya idan bai daura harami ranan 8 ga wata ya fito aikin haji ba, to yana da yancin ya yanke farcansa, yana da yancin ya yi alaka aure da matarsa, saboda duk da yake garin Makka waɗancan dokokin suna da alaka ne da mai aikin haji, ba su da alaka da wanda ke garin Makka amma yana cikin hilli na aikin haji. Ina fata mun gane wannan. Sai malai ci gaba da cewa wa Ahmadu wa Malikun wa Shafi'i, al-Imamu Ahmad ibn Hanbal da al-Imamu Malik ibn Anas da al-Imamu Shafi'i Muhammad ibn Idrisa, Allah ya gafarta musu gaba daya, su ko waɗannan malaman ba su yi irin magana Abu Hanifa ba, sai suka ce mene, ja'alu sababahu as-safar, su kuma sai suka ce a'a wannan hada sallah da ake yi da kasuru da hada sallah a Arafa to matafiyi ne ke yi, kaga a wurin su mutumin da ba matafiyi ba to ba zai yi ba. Suka ce as-safar lis-safari tawil, tafiya mai tsawo, walam yujawwizahu li ahli makkah, su ba su ba mutanen Makka halascin yin haka ba. Kaga irin nan ne sai ɗan takefe su ce ka dauki duk wanda yi, ba a tacewa, ba a duba wai an yi sabani, to duk wanda yayi ma ka dauka. Kaga wannan shashanci ne jama'a, kamar a ce ne gashi an kama hanyar gari za a je wani gari, sai aka zo raba-raba, sai mutane suka yi sabani, wannan yace dama ce hanya, wannan yace hagu ne, wannan yace kaza ne, sai kuma shugaban tafiya ce to shikenan kowa ya ba hanyar da ya ga ta fi mushi, ba za a tsaya a nemo cece tabbatacce hanyar ba, babu shakka wasu za su waye gari a cikin bata da ta yi. To irin haka waɗannan ƴan takife suke cewa wai in an yi sabani duk wanda ka ɗauka daidai ne, to ashe har cewa Allah ɗaya ne za ka zaɓi wanda ya maka, don akwai sabani a kan shin Allah ɗaya ne? Akwai wanda suke musulmai ne ma suna ganin komai Allah ne, akwai kirista masu ganin Allah ɗayan uku ne, akwai mutane iri daban-daban game da aƙidar Allah ɗaya ne, ita ma akwai sabani, to wanne za ka ɗauka kenan? Da haka dole masail a dinga tahqiqinsa a tabbatar da menene daidai. Wannan a cikin ɗabi'ar halittar ɗan adam ma haka yake, ba sai an ji cikin ilimi ba, a cikin yadda ɗan adam yake kallon rayuwa, to abubuwan da yake dole yana tahqiqinsu wanne ne wanne. Idan ka zo za ka yi buɗe baki a gidanka azumin nan na yau, sai ka ga kwanukan abinci iri daban-daban, ma'ana ka saba ganin abincinka a kwano kaza, sai kuma ka ga wani daban irin shi, wani daban irin shi guda uku, dole ka ce a hajjiya wanne ne nawa, tahqiqin kake kenan, ba za ka ce bari ka zaɓi kowanne kai ka ci ba, ce ya naga abinci iri uku yau, ma'ana kana neman yanzu bayyana a kan to wanne ne ya kamata ka ci, ka ga dai gidanka ne, abincinka ne, kai ka nemo kuɗin da aka dafa abincin, amma kana da buƙatar ka tantance wanne ne. In ka je siyan kyalle da za ka sai ma ƴaƴanka kayan sallah, ka ga yadi iri daban-daban, a ce wannan ɗan Switzerland, wannan ɗan Korea, wannan ɗan kaza, ba ka tantance wanne za ka siya? Me yasa ba za ka ce tunda dai duka yadi ne a bani kowanne ba? To da daga cikin wauta mutum ya ce an yi saɓani abu kowanne, to da za kuma ka bi wani wanda ba maliku ba sai a ce ka saɓa kuma, kaga tanakudi. Sannan bin maliku ba ƙarya ne ba, akwai abu da dama da ke cikin mazhabin maliku da ba a bin shi a ƙasar nan, ko ba za a iya bin shi ba. Ɗauki mu da wana, ba azumi muke ciki ba, karanta babin da ke magana akan kiyamu Ramadan. Dan Kasimu ya ce an ce maliku, an tambayi maliku game da sallah ashan, ya ce abinda na fi so shi ne in dai mutum zai iya ya je gida ya yi, kada ya yi a masallaci, ma'ana duk wanda zai ta da baki ya yi iya karatu ya je gida ya yi, abinda maliku ya ce kenan. Yana cikin mudawana. Sarkin Madina na wannan zamani ya zo ya kawo maliku shawara, yana so ya rage yawan sallar da ake yi ta ashan. Sai dan Kasimu ya tsaya ya ce sallar da ake ta ashan a Madina raka'a 30 ce da shida, da wuturi raka'a 3, raka'a 39 ake. Me kake gani alaga ta malam a rage yawan sallar nan? Sai maliku ya ce a'a, kar a rage, a bar mutane su ci gaba da yin sallar su, wannan shi muka tara ana yi tuntuni, tunda ya saba wa sunna. Sai aka batta aka ci gaba da yi. To a gaya mini tun daga Sultan Bello har zuwa last masallacin malikiya a ƙasar nan, inda ake yin ashir raka'a 39, duk inda ake an saba wa maliku duka yan bid'a ne a malikiya. Ko mun gane wannan yana cikin mudawwana, wanda mudawwana ita ce akbar kitab fil madhhab al maliki ba'da al muwatta, bayan muwatta ta maliku din babu littafin da ake girmamawa a cikin malikiya kamar mudawwana. Wannan karatun yana ciki cewa raka'a ashan, raka'a 36, wutri raka'a 3, me yasa kuke yin 10 ko 13 ko 11? Ashe kuma ba ku abin maliku, sarrai kuke bi. Kuma a cikin masu wannan kurarin da wannan cika bakin, waye ma ya san wannan karatun? Guda nawa suka taba karanta wannan karatun? Limama waɗannan limama da ake cewa ƴan malikiya, waɗannan da ake tassasa a cikin malikiya da ƙarfin tsiya, waye iya mudawwana a cikin su? Kowa ne iya ta, ba malaman gauri ne suka iya ta ba, waɗannan ba ƴan umu bane, ƴan arabiya, ƴan haya islam, duk ba su bane wanda suka yi katsina, suka yi jama'atu, suka yi Gombe ATC, duk irin mu ne ƴan larabci, mabiyansu ba malaman addini bane. Irin yadda lokacin da izala ta zo tana wa'azi, wa'azi na tauhidi, shehunan ɗariƙa suka dinga ɗiban watan jahirai da ƴan al'ada, suna cewa ku taho mu ne naku, shi ne fahimta da ake yi ba, da ƙarfin tsiya ake so a ɗibga mutane daga cikin, a fitar da mutane daga cikin muhammadiyya, a yi demoting ɗinsu zuwa malikiya. Ku taho, kun ji ana sukan maliku, kun ji ana kaza, wannan duka shari ne da kage da kazafi, kuma duniya tana kallo, kasusuwa suna dauka, abu yana hawa kan internet, to ai shikenan hujja ta tsaye. Banda mata lahira, da haka yara kanana za su zo nan gaba kadan su karanta waɗannan abubuwan su saurara, kuma ka jere hukuncin da za su yi ma duk wanda yake wannan aikin, irin waɗannan yaran da suke makarantu, wanda suke karatu, wanda ba su san mutuncin kowa ba sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani wanda za su mutunta, za su mutunta shi ne gwargwadon yadda ya mutunta hadisi. Ko mun gane wannan da ke jama'a, da haka ƙaryar bin malikiya ake. In ba haka ba, ƙalubalenku ku je ku ɗauko mudawwana ku karanta, ku ji wannan karatun daga yau ku fara aiki, ya ku malikiya ku koma da ashan ɗinku raka'a 36 in an sallame a tashi a yi wutiri raka'a 3. Sannan daga cikinku duk wanda ya iya karatu ya tafi gida ya je. Tsabaragen jahilai ne wanda ba su iya ba kada su sawa masallaci, haka maliku ya ce. Allah ya sa mu dace. Usmanan ya ci gaba da cewa wajawwaza malikun wa ahmadu fi riwayatil ukhra anhu li ahli makkata al jamaa. Al imam malik da ahmad dan hanbali, Allah ya gafarta musu, a cikin daya daga cikin riwayoyin da aka samu daga al imam ahmad, sun halasta wa mutanen makka hada sallah a ainihin arafa da mina wal qasra, da yin qasru bi arafa a ainihin arafat. واختارها شيخنا مالمم ابن تيميه الله يغفرتا مشي يا رب wannan fatawa cewa har mutanen makka za su yi sallar qasr za su yi jam'u taqdim a arafa. wa abul khattab fi ibadatihi, da abul khattab fi ibadatihi a littafin shi na al-ibadat. to idan ka ji bahanafe ya ce abul khattab yayi shiru, to suna nufin malam الشيخ محفوظ ابن احمد العراقي ببن خريجي نمكرنتن الامام ابو يعلى القاضي ابو يعلى الفراء من لتاف طبقات الحنابلة. تو ينا دا وني طالبي دا يخرج غغغن مالن شيني مالن محفوظ ابن احمد العراقي يا دلتاف من سنة الهداية ينا دا واقي واقي دا لتفاي دبن دبن كو كما كتاب العبادات. To dai san da ka ji ba hanbali kaman wannan da muke karanta littafin shi Malam Ibn al-Qayyim, ba hanbali ne in ana rabon mazhab, in ana shigar da mutane irin wannan shigarar mazhabin dan za a shigar da shi cikin Hanabila, ko to shi suke ne. Ina ba ta mun gane wannan, da haka shi ne Abul Khattab anan. Thumma qarrada shaykhuna hadha, sannan malaminmu Ibn Taymiyyah sai ya sanya wannan kuma ta zama a matsayin ka'ida. وجعله اصلا في جواب القصر والجمع في سفر ذي طويل السفر وقصير. yace kuma ma wannan sallar qasr da sa annabi suka yi da jam'i da suka yi na taqdimi a arafa dalili ne akan halaccin yin jam'i da kuma ainihin wato yin qasr a cikin tafiya mai tsawo ko gajeriya, kama huwa madhhabu kathirin min as-salaf, kamar yadda haka abin yake a mazhabin da dama daga cikin malaman da. waja'alahu malikun wa abu abul khattabi makhsusan bi ahli makka, shi kuma maliku da abul khattabi suka ce a tafiya gajera ga mutanen makka kadai. ku kalle yadda abin yake jama'a, mutumin da ke cikin garin makka ya fita ya je arafa, sai aka ce qasr daga cikin garin makka zuwa arafa kilomita 12 ne, kaga tafiya ce amma gajeriya, bai fi daga nan tudun wadan zariya misali zuwa asibitin shi ba, ko wani abu makamancin haka. ko ka ce misali daga ainihin wato kawo a garin Kaduna zuwa ainihin wato sabon tasha, wani abu makamancin haka, wanda tafiya ba mai tsawo sosai ba, kilomita 12 ne. to sai aka halasta wa mutumin da ke cikin makka cewa in ya fita wannan wajen ya kaso, ya yi mene yanzu ya yi gajeriyar tafiya ko? mutumin da ke madina ya taho daga madina shi ma ya zo ya yi, mutumin da ke Taif ya taho ya yi, su kuma sun yi mene, sun yi doguwar tafiya. da al-imamu shaykhul islam ibn taymiya ya kalli wannan da dukka ta fiqihunsa, sai ce wannan yana nuna halaccin yin qasr a doguwar tafiya da gajera. ko mun gane wajen fiqihu, sai ya zaɓi wannan. amma sai su maliku da ainihin abul khattabi suka ce a tafiya gajera ai mata kasaru, to sai in mutanen makka suka yi irin wannan tafiyar, don wanda zai fita garin makka ya je aikin haji yaje a zauna da shi a mashayir tun daga ranar tarwiya ya dawo ainihin Arafa da sauran su yayin waɗannan abubuwan har yayi zaman Mina to zai bar gida ai shi ma da dan guzuri haka yayi tafiya ne kuma zai yi kwanaki bayana duk da wurin kusa ne to amma sunan shi matafi gajere tafiya a kashin gaskiya fatawar su ainihin wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mu ma ita ce fatawar da malaman mu suka ba mu su malam Muhammad al-Awwal Arim al-Albani Allah ya gafarta mishi ita ce kuma fatawar da malam Muhammad Nasiruddin al-Albani shawagwar mai matsiyata dankali shakushe ana ci ana kushewa shi ma irin ta ya bayar a cikin littafin Tamamul Minna fit ta'aliki ala fiqhi sunna Allahu akbar wato wannan malami jama'a aya ce daga cikin ayoyin Allah din littafin shi guda ɗayan ka daga to yafi karfin duk wani matsiyaci duk wani jahili jama'a da duk wani dan takefe ba ma zai iya karanta ko ya fahimta ba ballantana ya ce ya rubuta ko ya raddi shi sa irin wani challenge da Malam Albani namu nan ya taba fada cewa duk wanda yake sai mu Muhammad Nasiruddin Albani raddi to ya rubuta da Larabci domin Albani ba Larabe ne dukkan rubuce-rubucen shi da Larabci yayi ko da baya duniya yanzu mafi yawan masu karanta littafan shi da masu sauraron shi da masoya da makiyan shi duka naqiquna ne bil lughal arabiyya to in kana so ka warware wani abu da ya fada ko ka ƙara bayani akan wani abu da ya fada ko ka ci diddige shi to sai ka rubuta da Larabci dan masu karanta littafan shi su gai su iya yin muqarana tsakanin abinda ka fada da wanda shi ya fada kuma dan tarihi ya gada tarihi ya gada na daga cikin hadarin rubutu jama'a da mutane ba su sani ba shine yadda wani malami ne yake fada na manta sunan malamin da yake fada yace duk malami yana cikin rufin asiri har matukar bai yi rubutu ba amma da zaran yayi rubutu to yanzu ya fasa cikin shi ga al'umma komai tsawon zamani za a ga abin da ya rubuta kuma za a iya yin hukunci akan wannan rubutun ba tare da an san shi ba rubutun ko za a kalla a yi hukunci akan aqidarsa da iyawarsa ko rashin iyawarsa da zurfin karatun shi da shin abin da yake faɗa daidai ne ko barawan ansa ne da abin da yake faɗa musulunci ne ko zindiƙanci duka za a kalli wannan abin hukunci da haka sai ku rubuta yadda shi ma ya rubuta sai ku ajiye sai duniya ta gada ta gani yawa in an karanta idan abin alheri kuka rubuta yadda ake karanta nasa ana cewa Allah ya ji kansa Allah ya musu rahama kuma a faɗa haka idan kuma ba haka ba kuma ba za a faɗa haka ba ko mun gano wannan da ke zama amma ba za ka zo kawai ka tara mutane a wani tsohon masallaci kana ta ihu akan latifika wai kana wa Albani raddi ba wannan kana yi wa local mutane ne na garinku kawai surutu ba raddi kake wa Albani ba in kana so ka mai raddi sai ka shiga labarin ka kai ma ka rubuta sai ka kai madaba sai a buga sai a yada sai ka dauka sai ka kai copies zuwa markazul arbani inda daliban shi suke ka ce musu ga gyare-gyaren da nayo malaminku daga nan sai ka jira abin da zai baya ko mun gano wannan da ke zama Allah ya sa mu dace walam yahidda li ummatihi sallallahu alaihi wasallam masafatan mahduda lil qasri wal fitri annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi kebance wa al umma shi wata masafa wani distance wani tsayin tafiya wanda sai in an kai shi sannan ne za a sha ruwa a kiyin azumi sannan ne kuma za a yi kasar ba bal atlaqa lahum dhalika fi mutlaqis safar wad darb fil ard annabi ya saki wannan zance ne sakakke ga duk abin da za a kira da sunan tafiya duk abin da za a kira da suna as-safar ko ad-darb fil ard tafiya travel to ya halasta ainihin a yi kasaru ya wajaba a yi kasaru ya halasta a sha ruwa a rama azumi daga baya idan cikin ramadan ne duk maganganun da aka kawo game da iyakance lokacin da wato tsawon distance din da za a sha ruwa ko tsawon distance din da za a ainihin wato yi kasuru maganganu ne imma dai ba su inganta ba imma kuma wasu waqa'i ne ainiya da ba sa zama hujja za mu ji wasu maganganu a kansu insha Allah daga baya malai yake cewa kama atlaqa lahum at-tayammum fi kulli safar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin saki zance dangane da taimama a cikin halin kowane tafiya wa amma ma yurwa anhu min at-tahdid bil yawm abinda ake ruwaitowa daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na cewa sai in tafiya ta kai rana guda aw yawmaini ko ta kai rana biyu aw thalatha ko wuni uku falam yasiha anhu minha shay'un albatta da dai wani abu bai taba inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama akan haka ba wallahu a'lam amma akwai magangan da suke sun inganta sai dai ba wajihin su ba kenan kamar hadisin da manzo Allah yake cewa ayyuhum ra'atin la yahillu li ra'atin an tusafira yawman wa laylatin illa ma'a dhi mahramin ko ko lafazi maka mun ci wannan bai halasta ga wata mata tayi tafiya dare daya da wuni daya ba sai da muharrami sai suka ce wannan na nuna karancin nisan abin da yake da sunan tafiya shine sai ya kai kwana daya da wuni suka istinbatu daga wannan to na annabi yana magana akan wato karancin kwanakin da mafi karancin lokacin da ta is spending on her own kai ya kai kwana daya da wuni da wasu kuma suka dauki hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya ya kwana uku a wuri kaza duka wannan kwanakin kasar yake sai suka ce to wannan na nuna kasar kenan wasu kuma suka dauki tsawon mil din da yaci a wurin tafiya sannan ya ya da zango duk waɗannan waqa'i ne ainiya jama'a sahabbai yadda suka fahimci abin shine ko ina indai sunan ka matafi to kasar ko ina indai sunan ka matafi to kana iya ka sauke azumi gurgurdan bayanan da akai a baya to wannan shine karshen fasli da malam ibnu qayyim al-jawziya ya tattauna mana dangane da bayanai akan ainihin wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da tafiya to akwai mas'ala da ta rage ita ce dangane da ainihin kasuru wanda muka ce zamu ainihin karasa da ita jama'a kamar yadda muka ambata a ran nan annabi sallallahu alaihi wasallama a duk inda ya tafiya bisa abin da ya tabbata to duk jama'a shi matafiya ne kuma shine limamun su da haka ba a da wani hadisi karara da yazo yi bayani akan halin da za a samu matafiyi yana bin mai cika sallah yaya yayi da haka sai abin ya zama mahalli na ijtihadi tsakankanin malamai tun zamanin sahabbai da tabi'ai da haka muke so mu dan yi mu magana tsintsince haka da karke mu jin menene aka kwana akan wannan mas'ala gaba gari mu nan litafai da muka zabo daga cikin taskar ainihin ilimin musulunci daga wannan library na makarantar Darul Hadith Salafiya da tattafan da Malam Muhammad Awwal Adam Al Albani Allah ya gafarta mishi ya wakafin su ga wannan makaranta tashi mai albarka Allah ya saka mishi alkhairi wannan kawai jama'a kamar a ce qataratun ne min al-bahr wato dugo ne daga teku na tattafan da za a iya hujja da su dan yin wannan bahasi littafi na farko da muke so mu ji daga gare shi shine littafin al-musannaf na al-hafiz al-kabir Abu Bakar Abdurrazzaq ibn Hammam as-Sana'ani malam Abdurrazzaq as-Sana'ani ya rasu hijira shekara 211 yau da rasuwar sa kamar shekara 1226 kenan da haka ba sabon littafi bane jama'a wannan shine mujalladi na biyu littafin ana buga shi a haka wajen mujalladi 25 ne ina fata mun gane wannan wannan shine mujallad na biyu na littafin al-musannaf na malam Abdurrazzaq as-Sana'ani malami ne da ya rayu a cikin karni na biyu ya karantar da manyan malamai irin su Bukhari irin su Muslim da makamantansu to zamu ji wasu wato athar farko daga sahabbai gashi a cikin shafi na 520 wannan dake hannuna bugun maktaba ce da ake kira da suna maktabatu bugun su ainihin wato Habibur Rahman Al-Azami babban malamin hadisi mutumin kasar India shine yayi tahqiqin wannan bugun dake hannuna bugun maktaba da ake cewa Majlisul Ilm Majlisul Ilm sune suka buga wannan an buga shi ba a ambaci shekarar bugawan ba anan eh ba su sa shekarar bugawa ba su da haka in irin yanda suke sakawa a wurin bahasi to zaka saka bidun tarihi kenan babu date din buga shi gashi a cikin shafi na 520 alamba hadisi na 4283 4283 Abdurrazzaq as-Sana'ani yace an Isra'ila an Abi Ishaqa an Abi Layla al-Kindi qala aqbala Sulaymanu fi 12 rakiban Sulaimanu ya taho a cikin mahaya mutum 14 aw 13 min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, ko kuma kace mutum 13 tare da sahabbai, a cikin sahabbai suka taho. Falamma hadaratu salatu, yayin da lokacin sallah yayi, qalu sai suka ce taqaddam ya aba abdullah, ya kai abu abdullah tashi kai mana sallah. An ce abu abdullah dai shine wato salmanul farisi. Qala sai ce inna la na ummukum, ce a mu baki ba ma muku limanci a cikin ku, ku manyan sahabbai ɗan Madina as-sabiqun al-awwaluna, wala nankihu nisa'akum, ba ma iya auren kuma ƴaƴan ku sun fi ƙarfin mu, kafa su ta fita mu. Inna Allah hadana bikum, Allah ya shiryar da mu ne ta hanyar ku, mu almajiran ku ne, mu na bayan ku ne. Qala yace fataqaddama rajulun min al-qaumi, sai wani daga cikin sahabban sai ya shiga gaba. Fasalla arba'a raka'atin, sai musu sallah raka'a hudu. Falamma sallama, yayin da ya sallame, qala salman, sai salman al-farisi yace malana walil murabba'a, me ya kai aka mana sallah raka'a hudu muna halin matafiya? Ma'ana sahabi na inkari ga wani da ya musu sallah raka'a hudu suna matafiya. Innama kana yakfina nisful murabba'a, rabin wannan hudun shi ya kamata ya ishe mu. Wa nahnu ila ar-rukhsati ahwaju, kuma mun fi bukata zuwa ga wannan saukin fiye da wannan cikawar. Jama'a kun ji, to sahabbai suna inkari ga matafiyi da ya cika wa matafiya ƴan uwan shi sallah. Kenan cikin al'adar su shine mene? Yin sallah kasar koda yaushe. To gashi kuma a can gaba a shafi na 542 har ila yau, a inda yake babul musafiri yadkhulu fi salatil muqimina, babun da ke bayani akan mai tafiya ya shiga cikin sallan mazauna gida. Wa man nasiya salatal hadari fa dhakara fi safari, da kuma hukuncin mutumin da ya manta wata sallah a gida sai ya tuna ta alhalin yana matafiyi. Abdurrazzaq a cikin lamba ta 4381 yace Abdurrazzaq amma amarin wa thauri kala سليمان التيمي عن ابي مجلب قال قلت لابن عمر ناتم باي صحابي عبد الله بن عمر ادركت ركعه من صلاه المقيمين وانا مسافر نارس ركعه داي اصلوا وسو ماسي صلاه زمن جدا نيكو متفيي ني ليه kamata nayi. قال سي عبد الله بن عمر يتي صلي بصلاته كتشكا صلى ان صلص daka agun Abdullahi dan Umar sahabi matafiyi idan ya bi masu cika sallah koda ya samu kasa da abun da yake shine nashi, ma'ana ya samu raka'a daya ko kasa da raka'a daya, in ya tashi me zai cika irin yadda limamin sa yake cikawa ne? Daga wani wannan fatawa daga sahabi Abdullahi dan Umar. Sai malai ya kada cewa Abdurrazzaq an Hisham ibn Hassan an al-Hasan ibn Musafir addaraka raka'atan fi salatil muqimin fi dhuhri, mutun ne ya samu raka'a daya a sallar azhar alhalin shi matafiyi ne su kuma masu sallar gida ne. Qala yace yazidu ilaiha salasan, sai kara uku. Wa in adrakahum julusan salla raka'atayn, amma idan ya same su sun zauna zaman tahiyyar karke to sai ya sallar raka'a biyu. مال عبد الرزاق قال تشوا عبد الرزاق عن ابي حنيفه عن حماد عن ابراهيم قال اذا دخلت مع قوم فصل بصلاتهم. ابراهيم النخعي بعد فتوى تشوا اذا ka shiga sallah irin ta wasu mutane mazauna gida to ka sallaci irin sallarsu. Duk wadannan fatawoyin suna tabbatar da menene cewa masallaci matafiyi in yabi masu sallar zaman gida zai cika sallah, ya saryawa da kanshi alfarmar da aka mishi ta kasar. Fatawa daga Abdullahi dan Umar, sannan daga ainihin wato malam Al-Hasan al-Basri, daga Ibrahim an-Nakhai, yanzu kuma daga wani malamin wanda zamu sake ji wanda shine Qatada. Malam yace Abdurrazzaq amma amarin an-Zuhri wa Qatada fi musafirin yudriku min salatil muqimin raka'atan qala yusalli bi salatihi. Da al-Imamu Ibn Shahab al-Zuhri da Qatada, dukkanin waɗannan malamai cikin tabi'ai suka ce mutumin da yake matafiyi ya bi sallan masu zaman gida idan ya riski wani abu a sallar su zai cika sallah ne fa in adrakahum julusan amma in ya riske su sun idar da sallah suna zaman tahiyya ta karshe sallar raka'atayn to sai ya sallaci sallar raka'a biyu wannan jama'a dukan su yake ce masalaf wadannan sahabbai ne da tabi'ai da atba'ut tabi'ina jigajigan malamai ubangiji Allah ya gafarta musu kuma kun ji a cikin littafin musannaf na ainihin Abdurrazzaq As-San'ani fatawi daga ainihin malaman salaf dangane da wannan mas'ala sai mu saki tsallakawa zuwa littafin As-Sunan Al-Kubra ta al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn al-Husaini ibn Ali al-Baihaqi wannan shine san na mazhabin Shafi'iyya gaba daya shine babban lauyan Shafi'iyya ina fata mun gane wannan al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi malami ne min al-mukthirina min al-musannifina babban malami malam Baihaqi ya rasu hijira shekara 457 yau kamar shekara 900 kenan da 79 da rasuwar shi shi ma ba malamin yau bane kenan ko wannan da ke hannu shine mujalladi na uku littafin nan na Baihaqi jama'a na daga cikin muhimman littafai a cikin musulunci wannan da ke hannu na ana buga shi a cikin mujalladi 10 ne akwai al-Imam Sheikhul Islam Izzuddin dan Abdussalam kamar yanda malam al-Imam Adh-Dhahabi ya bada labari a cikin tarihin Ibn Hazm da ke cikin littafin Siru Alamin Nubala yace Izzuddin dan Abdussalam yace littafai guda hudu sune dawawilin Islam yace sune kundayen musulunci yace littafin Sunan Kubra ta Imam Al-Baihaqi littafin At-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid na ainihin Ibn Abdul Barr littafin Al-Mughni na al-Imam Mufiquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi da littafi na hudu shine Al-Muhalla ta ainihin wato shi Ibn Hazm din sai Zahabi ya tsaya yace abinda ya fada tabbas gaskiya ne yace duk mutumin da ya tsaya ya karanci waɗannan littafai ya fahimce su yace fa huwa al-alimu haqqan wannan malami ne na gaskiya inda zaka samu ka iya wannan littafin to ka zama malami na gaskiya inji al-Imam Adh-Dhahabi to a cikin wannan littafi a cikin babuka na sallah a babi mai lamba ta 789 a cikin mujalladi na uku shafi na 400 da ainihin 89 har ila yau a darul hadith wanda ke kasar al-Qahira an buga wannan bugu a 2008 shekarar hijira na da shekara 2008 kwatankwacin shekara ainihin wato 8 kenan a yanzu ko sabon bugu ne a lambar ainihin hadisi na 2502 al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi yace akhbarana Muhammad ibn sunan baban yace babul muqimi yusalli bil musafirina wal muqimina babun dake bayani akan mutumin dake ainihin zauna a gida yayi sallah a cikin mamudin sa akwai matafiya akwai mazauna gida malam Baihaqi yace akhbarana Muhammad ابن عبد الله الحافظ اخبرني ابو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر daga sahabi Abdullah ibn Umar har ila yau Allah ya kara mishi rahama da yarda annahu kana idha sallama al-imam Abdullah ibn Umar ya kasance idan yazo kasar makka yazo umara ko aikin haji idan yayi sallah tare da liman sallah arba'a sai raka'a hudu baya kasuru baya sallamewa idan an yi biyu wa idza salla wahdahu idan yayi sallah shi kadai sallah raka'ataini sai ya sallah raka'a biyu rawahu muslimun fi sahih an abi bakr ibn abi shayba wannan hadisi al-imam muslim ma ya fitar da shi a cikin as-sahih dinsa daga malam abubakar dan gidan abu shayba hakanan shi ma kanshi Ibn Abi Shayba din a cikin al-Musannaf ya fitar da shi da Imam Tahawi a cikin littafin Sharhu Ma'anil Athar wannan asari kamar yadda malamai suke gani da ƴan uwa da dalibai isnadin shi ingantacce ne kamar hasken rana sai ya kara cewa wa akhbarana Abu al-Husayn ibn Bishran al-Adl bi Baghdad qala akhbarana Isma'il ibn Muhammad al-Saffar qala haddathani Yahya ibn Abi Talib qala akhbarana Abdul Wahhab ابن عطاء قال اخبرنا سليمان التيمي ان ابي ملجز قال ابو ملجز يتي قلت لابن عمر نتنبئي صحابي عبد الله بن عمر نتي مشي المسافر matafiyi ne yudriku raka'ataini min salatul qaumi yazo ya riski raka'a biyu a cikin sallar mutanen gida ya'ni al-muqimina atujzi'uhu ar-raka'atani aw yusalli bi salatihim in ya riski raka'a biyu she shikenan sai ya sallame koko sai ya ci ko sauran qala mai tambaye yace fadhika sai Abdullahi dan Umar yayi dariya wa qala yace yusalli bi salatihim sai ya cika sallar shi wadannan sune fatoyin Abdullahi dan Umar daga cikin wannan littafi jama'a na As-Sunan al-Kubra ta al-Imam Abu Bakr al-Baihaqi ina fata jama'a suna da har yanzu muna jin fatawa ne har yanzu a bangare guda duk wadannan masu ganin cewa lalle idan ka bi masu zaman gida to sai dai ka cika sallah daga cikin sa akwai akan gaba sahabi Abdullahi dan Umar da wasu ainihin cikin tabi'ai sai ainihin al-Imam al-Hasan al-Basri Ibrahim an-Nakhai su Qatada da sai ainihin wato Muhammad ibn Shahab al-Zuhri ina fata mun gane wannan sai mu saki tsallakawa ɗaya daga cikin littafin da kuma ake cewa shine din Dawawilul Islam wannan al-Mughni ne na Mufiquddin Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi al-Jumma'ili wadannan wata usara ce wata ainihin wato family ne wani gida ne na malamai Jumma'ilawa Maqdisa akwai littafi annan musamman yana nan mujalladi biyu wanda yake tarihin malaman dangin Maqdisa mutane ne yan garin Jumma'il wani kauye kusa da birnin Baitul Maqdis sai tatar amin a wato abin nan tura waɗannan salibiyun suka farmaki garin sai suka gudu suka zo suka fa anguwa a cikin a gefen garin Dimashku malamai ne suka ci gaba da karantawa suka ci gaba da aikin ilimi an haifar da malamai masu dimbin yawa a cikin wannan usra to daga cikin su wannan daga cikin manya-manyan su kenan shine Ibn Qudamah al-Maqdisi wannan littafi jama'a mujalladai ne shi ma guda 25 shine ɗaya daga cikin tafai guda hudu da muka ji an ce da tattafan musulunci kundayen musulunci wannan da ke hannuna tahqiqin Sumalan Abdullahi ibn Abdul Muhsin al-Turki ne da ainihin Abdul Fattah Muhammad al-Hilu Abdul Muhsin al-Turki wannan dattijan nan da ya zo kasan nan kwanakin baya ministan aikin haji da waqafi na kasar Saudiya Allah ubangiji ya kara mashi lafiya wannan shine mujalladi na uku jama'a Ibn Qudama ya rasu ya da shekara 620 yau da rasuwarsa shekara 817 shi ma ba malami ne ba shekara 817 da rasuwar shi asalin littafin sharhi ne na Muktasarul Kharqi akwai al-Imam al-Kharqi al-Sheikh Abu al-Qasim al-Hanbali wanda ya rayu a karni na 4 ya rasu a shekara ta 334 kamar shekara 1103 kenan yanzu shike da littafi a cikin mazhabin Hanabila Muktasarul Kharqi kamar yadda kaga Muktasar Nakhli to shine Ibn Qudama ya dauke shi ya mishi wannan dogon sharhin wani malami ne mutumin kasar Bagadaza yayi shi an ce ya gudu ya babba Bagadaza a lokacin da ƴan Shi'a suka yawa suka yi ta tsine wa sahabbai a cikin wannan karni na 4 lokacin ƴan Shi'a sun yawa a Bagadaza suke da ta cewa suke da gwamnati suna tsine wa sahabbai suna zagin musulunci a kan titina irin yadda da ake mana a kasanan ta Zaria mun gode wa Allah da tsarkake mana garinmu to sai ya gudu da addinin sa da iyalansa sai ya hijira ya koma kasar ainihin wato Dimashku ina fata mun gane wannan to dan haka zaka ga in ka bude littafin zaka ga yana kawo matanin sai kuma ya kawo sharhin yanzu a cikin wannan mujalladin bugun ainihin maktabatu darul alami daru alamil kutubi ta kasar Kuwait kenan to suka buga wannan suna da kuma ainihin har ila yau branch a kasar Makka wannan bugun an yi shi a shekarar 2005 muna faɗa ne saboda in kana so ka je ka duba to ka san irin reference da muka amfani da shi gashi a cikin shafi na 143 a mas'ala ta 275 malam ainihin al-Kharqi yace mas'alatun qala wa idha dakhala ma'a muqimin wa huwa musafirun atamma wannan ita ce asalin matanin da shi Kharqi din ya fara kenan yanzu muna so ne mu ji kuma daga malaman mazahib yanzu wannan littafin yana wakiltar mazhabin Hanabila kenan ina fata mun gane wannan yana wakiltar mazhabin Hanabila ne littafin Mughni na Ibn Qudama to me suka ce mazhabin Hanabila suka ce idan mutum ya shiga sallah tare da mazaunin gida wa huwa musafirin alhalin shi yana tafiya a tamma to ya cika sallah sai malam ibn qudama zai sharhi sai yace wa jumlatu zalika annal musafira mata tamma bi muqimin abinda yasa aka fadu wannan shine saboda shi matafi duk sa'ad da yabi mai zaman gida lazimahul itimam ya tursasu zuwa ga cika sallar shi sawa'un daidai wa daida adraka jami'as salati aw raka'atan shin ya riski sallar ne gaba daya koko ya riski raka'a daya aw aqalla ko ma kasa da raka'a daya qala al-asram babban dalibi a makarantar al-imam ahmad yace sa'altu aba abdullahi anil musafir na tambayi abu abdullahi al-imam ahmad kenan din ka ji ba hanaf ba hanbali yace abu abdullahi to malam shugaban mazhabin yake nufi shine al-imam ahmad na tambaye shi yadkhulu fi tashakkudil muqimina mutum ne yazo ya tarar da mutane masu zaman gida shi kuma matafi suna tahiyar karshe idan ya kabbara ya bi su me zai sai imam ahmad yace yusalli arba'an in ya tashi cikowa guda hudu zai warwiya zalika an ibn umar yace an ruwaito wannan karatun daga ibn umar mun ji daga ibn umar din ko wa ibn abbas haka daga ibn abbas ba mu zo kan wannan ba za mu ji shi insha Allah wa jama'atin min at-tabi'ina da tarin malamai daga cikin tabi'ai mun ji wasu a ciki wa bihi qala thawri wannan yake fatawan al-imam sufyan ath-thawri wal auza'i da al-imam al-auza'i wa ash-shafi'i da al-imam ash-shafi'i wa abu thawri da al-imam abu thawri wa ashabu ar-ra'i da masu aiki da a gani na su ake nan hanafiya manya diban fari din ka jance ashabu ar-ra'i da su ake wa qala ishaqu shi kuma dan rawiya sai ba da fatawa aka san wannan to yanzu mun fara jin masu fatawa dayar kenan yace lil musafir al-qasr a ni ina ganin matafi na da yancin yayi qasr ko da yabi masu cika sallah li annaha salatun yajuzu fi'luha raka'atayn saboda sallah ce da ta halasta yayi ta raka'a biyu falam tazid bil i'timam bala a ce raka'o'in ta sun karu saboda yabi wani mai cikawa ba kal fajr kamar yadda sallar asuba raka'a ta guda biyu ce da zaka zo rama sallar asuba baka yi ta ba misali sai lokacin azhar ka tuna idan ka bu wani liman da sunan kun samu ikhtilafun niyya to haka bi dole ka sallame ko mun gane wannan da za a ce tunda ka bin mai yin hudu sai ka kara ba wannan fatawan ishaqu dan rawiya kenan wa qala tawusun wa sha'bi wa tanim ibn hazlim wadannan malamai su kuma suka ce fil musafiri game da matafi yudriku min salatil muqim raka'atayn wanda ya riski raka'a biyu a sallar mai zaman gida yujziyani sun ishe shi in ka zo ka tara ayi tahiyar farko in ji tawusu da sha'bi da tamimu dan gidan da hazlam suka ce in dai raka'a biyu ka riska dama abin da kake nema kenan ko sai ka sallame ba sai ka cika ba wa qala al-hasan al-basri wa an-nakhai wa az-zuhri wa qatada wa malik suka ce in adraka raka'atan atamma idan raka'a daya ka riska sai ka cika wa in adraka dunaha qasara in ka riski kasa da raka'a guda to sai kai qasaru tunda baka riski komai a cikin raka'a ba a cikin sallar ba liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda fadin manzon Allah da yace man adraka min as-salati raka'atan faqad adraka as-salah wanda ya riski raka'a daya to ya riski duka sallah to da ka yanzu duka sallar shine raka'a hudu amma an kare shi kasa da raka'a to baka zirke wannan sallar ba daya kake da wanda kai kai gadai kuma kuna jin malaman musulunci na gaskiya ko wali anna man adraka min aljum'ati raka'atan atammaha juma'a saboda wanda ya riski raka'a daya a cikin juma'a zai kara guda daya ne kawai wa man adraka aqalla min zalika la yalzamuhu farduha amma wanda ya riski kasa da raka'a daya a cikin juma'a bai samu juma'a ba mun karanta a baya ko zai yi menene zai azhar ne to sai ci gaba da dai kawo maganganu da sharhi da sauransu dalibai sai su koma daga baya sai ka zauna sai ka karanta gabaki dayan babu duka zaka je karanta wajen shafi 40 dake magana kan sallar matafi jama'a malam ya sha mana fada akan irin wannan cewa da haka ake karanta musamman irin waɗannan manyan littafai yana da wuya idan ba Allah ya jarabce ka da jarabawa irin ta malam Nasiru Albani ba yana da wuya ka tarsa littafin muguni ka karanta shi duka mujalladi 25 yana da wuya amma da zaka sa kanka zaka iya duk sati biyu karanta mujalladi daya a cikin wata biyar zaka karanta su gaba ɗayan su ko mun gane wannan to amma in ba za ka iya ba duk sanda aka ambace ta mas'ala sai ka koma sai ka je karanta ta duka to kafin lokaci kankani sai ka je ka karanta abubuwa da yawa inda ka yi jawabi sai a ji kamar aljani ne kai a rasa ina ka samu wannan karatun da kake ko mun gane wannan jama'a sai kuma zamu koma kuma kan mazhabin as-sadatul malikiyya wannan a hannuna littafin al-istizkar fi mazahid fuqaha al-amsar na malam ibnu abdul barri an-namari hafizul maghrib alheri Allah ya kai gare shi wannan sa da gaskin malaman alkhairi malikawa kenan wadannan na gaskiya suna da ilimi suna da ainihin wato tsoron Allah suna da saiki sun san hadisi sun san fiqhu sun san tarihi sun san malamai sun san darajar su ba sa zagin duk wani malami ba sa aibata wani malami da ya saba wa maliku ko da ba za su fata washi ba ibnu abdul barri yayin murtafin muwadda hidima gagaruma akwai littafin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asarid mujalladi 20 wannan littafi shi yana magana ne akan masail na isnadoji yana tattauna takhriji ne da maganganu na illolin isnadojin littafin al-imamu daru imamu daru hijra imamu malik na'am mujalladi 20 yes akwai da ake bugawa fiye da haka me kake so kace eh wanda na tuno ne nake fada ya fi takwas wani mutum da takwas eh manya-manyan nan ba yawa ba shi ne akwai sirare yana nan shi nake tunowa a cikin kwalata yanzu to ala ayi halin akwai bugun da ake mishi bugu wanda ake hada su haka sai su zama ba su kai giyawan haka din ba to wannan shi kuma al-istizkar shi ma akan muwadda ne amma shi kuma ya shafi fiqhun da ke cikin littafin mazhabobin malaman birni game da fiqhun da ke cikin littafin ana yin wani ainihin wato zance ne na Google zara aka ce malaman birni to mutum uku ake nufi gagaran littafin al-intiqa fi fada'ilin salasul a'immat al-fuqaha ta ainihin shi ibn abdul barr din su yake nufi da al-fuqaha sune waɗannan maliku shafi'i da ahmad sune malaman birni shi Abu Hanifa malami ne amma Allah ya jarabce shi da zaman ƙauye garin su Kufa ƙauye ce to da kan ana maganar malaman birni ba a saka shi kamar yanzu aka ce alhazan birni tayi akwai wani alhaji a ƙauye ya kai su a wajen wadata ko ma ya wuce su amma tunda shi ba dan birni bane bai cika wannan siffar ba kuma lokaci da ma ɗan birni da ɗan ƙauye akwai irin wannan ainihin wato yadda zance haka da raini da ganin kowa bai kai ɗayan ba ko wannan kuma wani abu ne ɗabi'ar mutane to littafin al-istizkar shi ya takaitu ne akan mazhabobin malaman fiqh wannan da ke hannuna bugure na ainihin maktabar da take da sunan maktabatu darul kutubil ilmiya darul kutubil ilmiya wadda suka buga a shekara ta ainihin wato 2006 kamar shekaru 8 kenan da suka shude ko 10 ko shekara 10 wannan malami jama'a da rasuwar shi yau ya rasu shekara 463 Allah ya gafarta mishi al-imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Barr an-Namari ta hakikin wasu malamai Salim Muhammad Aba da Muhammad Ali Muawwad da rasuwar shi yau shekara kamar 900 kenan da 74 in ka lissafa shi ma ba malami ne na yau ba kenan ko mujalladi na uku kenan wannan a cikin littafin na ainihin wato al-istizkar fi mazahib fuqaha al-amsar wannan da ke hannuna ana buga shi a cikin mujalladi 10 ne to barku jama'a abin da yake cewa a cikin babu salatil musafiri idza kana imaman aw wara'a imamin babin da ke magana akan sallar matafiyi idan shine liman ko kuma in yana bayan liman dama in shine liman babu wani iskali zai sallar shi raka'a biyu ya sallame kowa ya karasa wa kanshi ko kamar yadda aka samu daga Umar yana cikin muwadda ta Imam Malik cewa idan yayi musu sallah a Makka sai ya ce ya ahla Makka atimmu salatakum fa inna qaumun safaru wannan babu iskali don haka zamu tsallaka ne lamba ta 317 18 amin a shafi na 250 inda yace wa amma hadithuhu annafi'in anna abdullah ibn umara kana yusalli wara al-imam biminan arba'an hadithin da maliku ya kawo daga nafi'u cewa abdullah dan umar yana yin salla a bayan limami amina a halin aikin haji sai yayi raka'a hudu idan limamin yayi hudu kai za sallare nafsihi idan ko yayi sallah wa kai shi sallar raka'atayn sai ya raka'a biyu, shine da wancan hadisin na Muslim da muka ji shi daga littafin Sunan Kubra ta Imam al-Baihaqi. Fa innal ulama qadiman wa hadisan ikhtalafu fil musafir yusalli wara'a muqimin, yace malamai tunda da kuma yanzu da yake magana cikin karni na biyar kenan, yace sun yi sabani akan hukuncin sallan matafiyi a bayan mutumin da ke zaune a gida. Fa qala Malik wa ashabuhu, al-Imam Malik da mutanen mazhabinsa suka ce, idza lam yudrik ma'ahu raka'atan tamma salla raka'ataini, idan mutum bai riski cikakken raka'a tare da limamin nan ba, to sai ya kasurun tashi. Wa in adraka ma'ahu raka'atan bi sajadataiha salla arba'an, idan ko ya riski raka'a daya da sujudar raka'a guda daya, waɗannan sujuda guda biyu ma'ana raka'a daya cikakkiya kenan, to nan zai yi raka'a hudu ne, irin da yadda muka ji a littafin ainihin wato al-Bughni. Kaga da yake gaskiya kwaya daya ce, waɗannan malaman ba zamanin su daya ba, ba su taba ganin junan su ba, wani ma bai taba jin labarin wani ba, wani ma sai da ya shude da shekara 100 ko 150 sannan dayan yazo, kuma gashi ba daga wuri guda suke cirowa ba, kowa ya ciro daga nashi source din ne, ko daga malaman shi ko daga mazhabin shi, amma ka ji mun ganin duka iri daya. Wa huwa ma'ana qawli al-Auza'i, al-Imam al-Auza'i ma maganar shi tana da irin wannan ma'anan. Wa zakara at-Tahawi anna Aba Hanifata wa Aba Yusufa wa Muhammadan qalu, shi kuma al-Imam at-Tahawi babban malami a mazhabin Abu Hanifa, al-Imam at-Tahawi mai ainihin mushkil al-Athar da sharh ma'ani al-Athar da kitab Tahawiyya Allah ya gafarta mishi, ya bada labari yace da babban malami al-Imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit da manyan malaman wannan mazhabi Abu Yusuf al-Qadi da malam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani dukkaninsu suna cewa yusalli salata muqimin, matafiyin da ya bi limani mai cika sallah zai cika sallah. Wa in adrakahu fi tashahudi, ko da tahiyya kadai ya riska. Qala, sai malam yace wa huwa qaulul Laythi wash-Shafi'i wal-Auza'i, Tahawi yace kuma wannan ita ce maganar Layth ibn Sa'd al-Misri da al-Imam ash-Shafi'i da al-Imam al-Auza'i. Wa zakara at-Tabari, al-Imam at-Tabari a cikin littafin shi na ainihin Tahzib al-Athar kenan yace haddathana al-Abbas ibn al-Walid ibn Mazid an abihi an al-Auza'i, Auza'i ya bada fatawa fi man salla min al-musafirina ma al-Hadari, game da hukuncin matafiyin da ya salla da mazaunan gida raka'atan, ya riski raka'a aw raka'ataini ko raka'a biyu, thumma arada lahu ru'afun, sai hako ya taso masa, faqata'a salatahu, sai yanke sallah. Qala, yace yabni ala salati muqimin hatta yukmila arba'an, limami ne kake bi wanda ka fara bin shi kai matafiyi shi mabinin gida, sai hako ya taso masa sai ya fita, to zaka cika sallar ka ne irin ta matafiya, ba zaka ce tunda ya sake ni bari ne wanda na saba ba, sai ka karasa ta. Qila lahu, sai aka ce da shi, ala gafarta malam, fa innahu salla salata musafirin fi baitihi thumma dakhala al-masjida fa wajadahum fi tashahhudin tilka as-salati al-akhar fa jalasa ma'ahum, ichi ala gafarta malam, mutun ne fa ya riga yayi sallan matafiyi a gidansa, da yazo sai ya riske sa a masallaci suna yin wata sallah, sai ya shiga ya same su suna yin tahiyyar karshe, yaya zai? Qala, la ya'tad la yu'tad bima adraka min al-julus ma'ahu, ba za a lissafa abin da ya riske su suna yi a zaune ba, li'annahu lam yudrik raka'a ma'ahu, dan bai riski raka'a ko guda tare da su ba. Wa qad ajza'at anhu salatuhu allati salla fi baitihi, sallar da yayi a gida ta isar masa, ma'ana mutum ne matafiyi bayan yayi sallar shi a gida sai kuma ya fito sai ga ana yin wata sallah, sai ya tunanin bari bi falala ta bulliman bari ya wurgar da wancan ya sake, ko mun gane? To da yazo sakewa kuma ya tara ana yin tahiyya ne, ana cikin tahiyya kuma sai aka samu matsala, shine matsalar da aka samu liman Allah shi ta kare, to in dai har zai yi sai dai ya hudu ko kuma ya fasa gaba daya. Sai ya cigaba da cewa a can kasa, wa amma Shafi'i falam yukhtalaf fi qawlihi, Shafi'i a mazhabin sa babu wata sabani cewa inna kullu musafirin dakhala fi salati muqimin qabla an yuslama al-muqay sallama al-muqimu minha lazimahu itmamuha, duk wani matafiyi da ya shiga sallar ainihin wato mazauna gida koda ya tarar da su suna tahiyya ne matukar ba a sallame ba, to wajibi ne akan shi ya cika sallar nan raka'a hudu. Wala yura'iya idrakar raka'ati kar ya kula da cewa ya samu raka li ijma'ihim, saboda malamai sun yi ijma'i ala anna man nawafi hina dukhulihi fi salati al-itmam lazimahu, cewa duk wanda ya shiga sallah da niyyar cikawa to wajibi ne ya cika sallah. Fa kadhalika man dakhala ma'a muqimin fi salatihi, kamar yadda wanda ya shiga sallah da niyyar cikawa wajibi ne ya cika sallah, to haka kuma wanda ya shiga sallah da niyyar bin mai cikawa shi ma dole ya bi wancan niyya ta mai cikawa. In ji ayyan shafi'iyya a ƙasa sai ce واختلف الفقهاء في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعة أو أكثر أو يدركه في التشهد فيصلي معه ثم يعرض له ما يسر صلاته من حدث أو غيره ماذا يقضي وماذا عليه أن يصلي. كما ده متمن ده يبي ما سيكا صلى ركعة أيكو بي يسامو باين ده لمن يسكي شي سيوانا بي يبجرو مشي دي يباتا مي صلى تو يازي in yazo zai gyara ne koko me zai. Fa amma malikun fa qala man adraka min salatil muqimi raka'atan wa huwa musafirun lazimahu al-itmam, wanda ya riski raka'a daya a halin tafiya yana bin masu cika sallah dole sai ya cika sallar shi. Wa man lam yudrika fa salatuhu raka'atani, wanda bai riski raka'a ba sallar shi raka'a biyu ne. Fa salla fa ala hadha, karkashin haka yalzamuhu an yusalli arba'an idza sallama al-muqimi raka'atan, wajibi ne ya salla raka'a hudu idan ya samu raka'a da mutanen gida. Thumma fasadat alayhi salatu, sannan in sallar shi ta lalace. Wa in lam yudrik ma'ahu raka'a, idan bai samu raka'a ba raja'a ila amali salatihi raka'ataini, sai koma raka'a biyu kawai idan bai samu cikakkiya da su ba, bai samu raka'a ba sallar shi ta lalace to ta baci duka. In ya saki alla ya zo sai ya tashi shi kadai. Wa qala Shafi'i wa ashabuhu yusalli arba'an, zai yi raka'a hudu ne. Fa innahu qad lazimahu bi dukhulihi al-itmam fi salatihi fi salati al-muqimi arba'an, ana bin shi bashin cikakke sallah ne, ita ya lalata ita zai rama. An bayyana kuwa ya bi liman mai cika sallah, ana cikin yin sallah an sake shi yana da raka'a bi tare da liman, yana cikin ta uku sai Allah shi ta kare, to yanzu ya bata sallar da yake yi da ya kamata ya cika. In ya je sake alula ya zo yi to irin wannan sallah yake bin shi, ita zai cika, ita zai yi kware arba'an. In ji mazhabin Shafi'iyya suka ce kamar mutum ne wanda misali ya samu labarin ganin wata da azhar, kaddara misali mace ta samu labarin ganin wata da azhar sai ta yi nufin, to yanzu daga yanzu za ta yi azumi, za ta cika azumin ta kenan, ko yadda yake a sunna, ko azumin ta ai cikakke ne ba ragage ba, ko ba haka ba. To in can da la'asar sai jinin haila ya zo mata, ran da za ta rama wannan azumin daga asuba za ta fara. Ko an fahimta malamai kina? Allah ya gafarta musu. Wa qala Abu Hanifa wa ashabuhu fil musafir yadkhulu fi salati muqimin, al-Imam Abu Hanifa da malaman mazhabin shi suka ce mutumin da ya shiga sallan mai cika sallah alhalin shi matafi ne, thumma yaqta'uha, sannan sai yanke sallah, yusalli salata musafirin, sai ya sake sallah ta matafi. Da annahu innama yusalli wara'ahu arba'an ittiba'an lahu, suka ce a'a saboda yana yin hudu ne dan yana bin wancan, in baya bin wancan hudu bata lazumce shi ba. Fa in lam yakun khalfa muqimin lam yusalli illa fariyatan raka'ataini, in baya bayan mai cika sallah faralin shi raka'a biyu ne. Jama'a kun ji maganganun daga littafin babban malami Ibn Abdul Barri An-Namari Hafidul Maghrib, Allah ya gafarta mishi. Sai mu saki tsallakawa jama'a zuwa ga Sheikhul Islam Al-Imamul Jalil Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm, Al-Imam Ibn Hazm shi ma wani da magribe din ne. Ibn Hazm babban malami ne jama'a, malamin kirki ne, malamin alkhairi ne, alherin Allah ya kai gare shi, Allah ya gafarta mishi. Kamar kowane malami yana da kuskure, yana da daidai, zage shi da sukar shi ba daidai bane, yana da kurakuran shi, yana da kuma daidai shi, daidai shi kuma yafi kuskuren shi yawa. Hidimar da yawa musulunci tafi barnar da yawa. Allah ya gafarta mishi, Allah ya karba ayyukan shi na alkhairi. Al-Imam Az-Zahabi na daga cikin mutanen da suka fi kowa adalci wajen tarjumar da yawa wannan bawan Allah. Mun karanta ta a can baya a karatunan na Zadul Ma'ad da ku tunawa, ya faɗi maganganun da suka faru da abubuwan da suka aiwatar da irin sharurin da maƙiya mahasada suka dinga mishi. Yau da rasuwar Ibn Hazm ya rasu hijira shekara 456, kamar shekara 900 kenan, yau da 81 shi ma ba malami bane ne ya shi eh wannan ta hakikin malam Muhammad Ahmad Muhammad Shakir ja ya fado ja ya dauka kenan ko malam Ahmad Muhammad Shakir babban malamin hadisi ne da ya rayu a wannan zamani ya rasu ba da jimawa ba Allah ya gafarta mashi mutumin kasar Misr ne babban malami ne wannan da ke hannun jama'a shine mujalladi na 5 a juz'i na 5 da na 6 wanda yake bugun maktabatu at-tawfiqiyya at-tawfiqiyya wanda take ainihin wato kasar Misra a kasar ainihin wato al-Kahira to gashi Ibn Hazm a cikin juz'i na 5 a cikin shafi na 30 zuwa da 1 Ibn Hazm yace mas'alatun mas'ala ta 518 yace fa in sallama musafirun bi salati imamin muqimin kasara wala budda wani mutum yace idan matafiyi yana asalin matan ne kusan litafin asali akwai al-mujalla ita ya fara matni ne na fiqh sai kuma yazo mata al-muhalla shine wannan sharhin kenan mujalladi 12 an taba kwace litafin aka kona ya sake rubuta kayan shi dan dama da kai yake abubuwan shi ina ba ta mun gane wannan kuma wannan wai a ce ba shi da malami abun mamaki jama'a da iya ƙarya har al-imamul baji abul walid wanda aka ce wai ya kura Ibn Hazm yana daga cikin malaman da aka bada labarin sun kanta da Ibn Hazm Abubakar Ibn al-Arabi baban shi dalibin Ibn Hazm ne al-imamul baji babban malami ne Allah ya gafarta mishi wannan kissar da ake fara ana ƙarya da ita cewa wai ya dawo yace wai su yi muqabala da shi da Ibn Hazm kai kana cewa kuma zahiriya yace eh to shikenan annabi ya taba yin rubutu a Hudaybiyah da haka annabi ba ummi bane wai sai Ibn Hazm wai ya kasa bada amsa wannan ƙarya ce qutilal kharrasuna kissa tana nan a cikin tarihin su ba kuma kissa bace baji wannan fatawar shi ce ba wai zaman muqabala bane fatawar shi ce yace shi yana ganin annabi ba ummi bane annabi ya iya rubutu da karatu saboda ranan Hudaybiyah ya soke wannan suna na Muhammadur Rasulullah da aka rubuta wakilin mutanen Makka a lokacin Suhail dan Amr yace bai yadda ba annabi alaihi salam yace wa Ali ya goge Ali yace shi ma ba zai goge ba aka ta tatabirza wannan kisa kowa ya santa daga ƙarshe manzo Allah ya ce shi an nuna mishi wajen shi da kanshi yasa alƙalami ya soke yace wa kafa billahi shahidan to wannan kisa sai baji ya istinbati da gaskinta cewa annabi ya yi rubutu da haka annabi ba ummi bane yana ganin kamar hakan daga daraja annabi ne akan wannan sai da kusa kashe shi da jahilai da malamai da ɗan ban na iya suka ce kafiri ne zindiki ne akai ta tatabirza da ƙyar Ibn Sane suka fitar da shi malamai ɗan uwan shi suka kawo mishi mafita aka ce a gafi abin da yake nufi kaza 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 aka dai rufa aka rufa magana yana cikin tarihin shi a cikin littafin sai malamin Nubala in an tashi ka Hausa maka duba yana nan a nan sama littafin wanda kuma yake jiwa in bai sani bai zuwa wannan mushi a cikin tarihin shi shine Zahabi ya ta kawo mishi hanzari cewa gaskiya magana da yi ba daidai bace in ta sabawa asalin nassin Alkur'ani amma ya kalli wani janibi ne na cewa su a zamanin da suke rayuwa in aka ce baka iya rubutu da karatu ba to mutane su ga kaman kai jahili ne sai ya ga to bari ya ƙara karama manzo Allah da cewa manzon Allah ma iya rubutu da karatu yace kuma wannan ba daidai bane a gun manzon Allah wannan ummiyance shine daraja da daukaka bai iya rubutun da karatun ba amma ya karanta da dukkanin duniyar rubutu da karatu kuma har yanzu bata kai irin karatun shi wata duniyar Zahabi ya kawo maganganu kusan shafi guda da rabi yana kokarin kawo uzuri ga Abul Walid al-Baji da kuma ainihin nuna kuskuren magana to wai ita ce wannan gabota da ya dauko cewa da ta ka kura Ibn Hazm saboda masu zama a gaban shi masu sauraron shi jahilai ne tun tagaryen jahilai da masoya zuciya da wanda ba sa san annabi ba sa kauna annabi ne jama'a duk wanda zai ce abin mazhabin annabi a kama na wani mutum to wannan bai kauna annabi ya kamata ɗan ɗariƙa yanda sai suna kauna annabi mu ji sun mai hujumi cewa ga wani makiyin annabi ɗan izala ɗan daga suke suna yaƙi da bid'a ya kamata mu ji sun mai hujumi su ce ga wani ɗan bid'a ɗan salafiya da duk wani mai cewa yana son sunna wajibi ne su fito su barranta da duk wani mutum wanda ke kyamatar da mutane daga bin hadisi, wanda baya so yaji ana cewa haddasana haddasana, wannan shedanci ne. Duk wani mai kauna Annabi bai kamata ya shiru ba jama'a, sai dai in shi ma munafiki ne. Munafinci ne da malamai suka yi shuru ba su zuwa wannan magana, wannan munafinci ne. Da wani Kirista ne ya faɗo ta magana akan manzo Allah, da an yi kukan kura an yanka an cire mishi kai. Da wani ɗan ɗariƙa ne ya faɗo ta magana irin wannan a Kano ko a Zaria ko a Sokoto, da yanzu duk izala ta gabas da ta yamma da sun taso shugaba, da sun tashi gaba da zagi da suka da sharri da ƙage da raddi na ilimi da na jahilci. Amma saboda namu ne kamar yadda suke cewa, to kai a kau da kai, to shi Annabi ba namu bane kenan? To mu Annabi shine namu. Duk wanda muke girmamawa wallahi muna girmama shi ne gwargwadon girman da ya ba manzo Allah kawai. Yana yin da rijistarin kanshi daga manzo Allah, mun yi da rijistarin shi daga ainihin mu girmama shi. Ba ma wata mujamala akan wannan ko misqalal zarratin, ba ma yi a san mu akan aqidan mu cewa wanda duk ya kyamatar da mazhabin manzo Allah, to muna kyamar shi, muna ganin cewa zindiki ne, batacce ne, dan bid'a ne, maso zuciya ne, ba ma mishi fatan alheri sai ya tuba. Wannan ita ce aqidar mu jama'a. Wannan kuma yana daga cikin aqidar salafiyya. Yanzu zamu ji irinta. Ibn Hazm yace dole ne ka cika sallah, amin kai kasuru idan kai matafiyi ne ko da ka bi mai cikawa. Wa in sallamu qimun bi salati musafirin, kamar yadda idan mazaunin gida, ma'ana idan mai cika sallah yabi matafiyi a tamma wala budda, shi ma cikawa yake. Kun ce idan matafiyi shine liman, mazaunin gida shine mamu, in matafiyi ya gama biyu kuka ce mazaunin gida ya cika, to haka ma mazaunin gida in shine liman in ya cika matafiyi ya kasaru, kowa tashi daban yake. Inji Ibn Hazm, wa kullu ahadin yusalli li nafsihi, kowa na wa kanshi sallah ne. Wa imamatu kulli wahidin minhumma lil akhari ja'izatun wala farq, ya halasta dama kowa a cikin su yi wa kowa limanci, babu bambanci. To dan me za a ce wani in yayi limanci dole abu irin tashi, wani kuma in yayi ba sai an bi irin tashi ba? Yanzu gaba daya ci kuke duka waɗannan maganganun da kaji. Yace warwina min tariqi Abdurrazzaq an Sa'id ibn Sa'ibi an Dawud ibn Abi Asim qala, mun ruwaito da isnadun mu ta hanyar Abdurrazzaq As-San'ani daga Sa'id dan Sa'ib daga Dawud dan Abi Asim qala, Dawud yace sa'altu ibn Umar an as-salati fi as-safar, na tambayi Ibn Umar game da sallah a tafiya. Fa qala, yace rak'atani, rak'a biyu ne. Qultu, nace da shi, kaifa tara wa nahnu hahuna bi Mina, Allah shi gafarta malam, to yanzu da muke nan a Mina kaga ba halin tafiya muke ba, ba ma dinga cika sallah ba. Qala, sai yace da shi, wai haka ka shiga uku kai canka, sanaita bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace ko ka ji labarin ai ko manzon Allah, wa amanta bihi, anya kai imani kuwa? Qultu na'am, yace gaskiya ne algata malam, na ji labarin manzon Allah kuma na yi imani da shi, ni musulmi ne. Qala, yace to fa innahu kana yusalli raka'atayn, to manzon Allah nan in yana tafiya raka'a biyu yake yi. Fa salli raka'atayn, kai raka'a biyu in shi ita in ka so auda ko kuma ka zama kafiri ka daina sallah. Ka ji magana inda ya manzon Allah babu daga kafa daga kawai fa tambaya, to tunda muna nan a zaune algata malam, ba dinga cika sallah ba, ka ji irin raddin da aka mai mishi, yace ko kai mumini ne? Ka ji labarin manzo Allah kai imani? Yace yace to kawai kai sallah irin tashi ko kuma ka ga dama kada kai musulunci? Ya fusa ta malam Abdullahi dan Umar. To shine sai Ibn Hazm ya dauki wannan a matsayin hujja, yace wa hadha bayanun jaliyun bi amri Ibn Umar al-musafira an yusalli khalfa al-muqim raka'atayn faqat. To dama Ibn Hazm kamar yadda malam ya taba fada, Allah ya gafarta malam Albani, yace in zai daidai to 100% yake daidai, in kuma zai kuskure to 100% ne. Kaga yanzu nan ya kuskure, domin mun ji Abdullahi dan Umar kuma in yayi sallar shi a bayan mazaunin gida cikawa yake. Amma sai ya dauki wannan a matsayin hujja cewa Abdullahi dan Umar yayi umarni da cewa in kai sallah a bayan mai cikawa kai matafiyi, to dole kai biyu. To in ya zama haka ne ma'anin maganar, Abdullahi dan Umar a aikace baya aiki da take na, ko mun gane? dan mun jira yayi cewa shi ne mai cikawa cikawa yake wannan hadisin ko wannan asarin Abdullahi hujja ne akan cewa dole kai kaso in ba haka kai babba addini annabi kai ba amma dangane da bin mai cika sallah da bin mai yin kasuru to wannan kuma hadisin ne akhar wannan ainihin magana ba ta kubarin din shi wa min tariqi shu'ba an al-mughirah ibn miqsam an abdurrahman ibn tamim ibn hazlam qala yace kana abi babana ya kasance idza adraka min salati al-muqim rak'atan idan ya riski raka'a guda a sallan mai zaman gida wa huwa musafirun shi ko matafiyi ne salla ilaiha ukhra sai ya jona da wata kwaya daya sai ya kara daya wa idza adraka rak'ataini ajza'a bihima idan ya samu raka'a biyu sai ishi shi qala aliyun malam aliyu dan hazmi sai yace tamim ibn hazlam min kibari ashabi ibn mas'ud radiyallahu anhu tamim dan hazlam din nan na daga cikin manyan sahabban abdullahi dan mas'ud kaje yana bada labarin baban shi tayi baban shi ma ya zama kenan tabi'i ne ko sahabi wa an shu'bata an matar ibn filin an sha'bi qala sha'bi yace idza kana musafiran idan mutun ya kasance halin tafiya fa adraka min salatil muqim rak'ataini ya riski raka'a biyu ga sallan mai zaman gida e itadda bihima to zai lissafa su wa an shu'ba an sulaiman at-taymi qala samitu tawusan wa sa'altuhu an musafirin adraka min salatil muqimina rak'ataini qala tujziyanihi fatawawus mun jita tun dazu ainihin al-tafin musannaf ko qala aliyu dan hazmi yace burhanu sihhati qaulina dalilin ingancin maganarmu shine ma qad saha ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abun da inganta daga manzon Allah yace inna Allah ta'ala farada ala lisanihi sallallahu alaihi wasallama salatal habri manzon Allah yace Allah ubangiji ya farlanta sallar zaman gida al harshen manzon Allah arba'an raka'a hudu wa salatal musafiri rak'ataini sallan matafiyi kuma guda biyu ce raka'a biyu ce daka shine abin da ke kan shi sawa'un ko a ina yake sai kawo hadisi yace haddathana abdullah ibn rubai'in qala haddathana muhammad ibn muawiya قال حدثنا احمد بن شعيب قال حدثنا عبده ابن عبد الرحيم ام محمد بن شعيب اخبرنا الاوزاعي ان يحيى هو ابن ابي كثير ان ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمرو بن اميه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له ابن دباس سجانا يكن اسنادي يتي عمرو دن اميه يتي منزل الله يتي دشي ان الله قد وضع عن المسافر الصيام الله ubangiji ya sauke azumi ga matafi wa nisfa salati ya kuma sauke mishi rabin sallah wannan hadisi ne ingantacce jama'a al-Imam an-Nasa'i ma ya fitar da shi wa lam yakhussa alayhi salamu ma'muman min imamin min munfarid wannan matafi manzo Allah bai kebance yace an rage mai tafiya rabin sallah idan yana limanci ko in yana mamu ko an ana limai limanci ba bai faɗi wannan ba daka a ko ina kawai haka yake sai kuma cike da aya yace wa ma kana rabbuka nasiya kuma Allah bai manta ko Allah bai manta komai wa qala ta'ala Allah kuma yace wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha dukkan wata rai ba ta daukan wani abu sai nata wala taziru waziratun wazira ukhra laifin wata lai ba ya shafan wata sallar wata ba ta fita wani ba kowa kan shi yakewa قال علي مالن ايي دان حزمي ya cigaba da cewa wal ajabu min al malikiyina yace malikawa na bani mamaki wal shafi'ina da shafi'awa wal hanafiyina da hanafawa al qa'ilina bi anna al muqima khalf al musafir masu cewa wai mai sallah mai cika sallah a bayan matafi mutum wai shi ya cika wala yantakilu ila hukmi imamihi fi taqsiri cewa shi ba zai koma hukuncin limamin shi wajen cika sallah ba wajen kasuru ba wa innal musafira khalf al muqim yantakilu ila hukmi imamihi fil ikmami amma kuma suka ce shi matafi ya canza hukuncin shi zuwa hukuncin limamin shi ce suna bani mamaki wallahi wani yaji wannan sai yaji kamar hadirai ya mutu yanzu wannan shine zagi inji masu cewa ana zagi waye ji zagi anan jama'a magana ce ta tattauna ilimi kowa na fadan abin da ijtihadin shi take masa ina fata mun gane wannan tun maganganun nan daga sahabi kwaya ɗaya muka ji Ibnu Umar, sauran duka malamai ne, rijalun ka rijalin, kowa namiji ne kamar ɗayan. Ibnu Abdul Barri da Ibnu Hazmin da ainihin wato Baji da Ibnu Al-Qayyim da Ibnu Qudama da Nawawi da Ibnu Hajarin, kowa malami ne, kowa mujtahidi ne, kowa zai faɗi magana gwargwadon abin da ya tike masa, ba wanda ake tuhuma da son zuciya. Da haka sai in an gama hada maganganun su, sannan sai a ga ina aka kwana. Yace suna bani mamaki, wa hum yad'una annahum ashabu qiyasin bi za'amihim, suna cewa su ne masu qiyasi a riyawarsu, ko sai shi ba ruwan shi da qiyasi, ba ruwan shi da qiyasi ko miskal daratin, baya aiki da qiyasi. Walau sahha qiyasun fil alami, yace da a ce akwai wani qiyasi a duniyan nan da ya inganta, lakana hadha asahha qiyasin yujadu, da shine wannan. A ce misali, kowa in yana bin limamin shi, to ya bi irin sallar limamin, ko kuma yayi irin tashi, sai dai su zama iri daya. Liman matafiyi mamu mai cika sallah, to su yi iri daya. Can ma haka, liman mai cika sallah mamu matafiyi to su yi iri daya. Ko ba haka ba, to kowa irin tashi. To kaga kiyasi kenan, cewa in ni na cika kai ma ka cika, ko in ni na rage kai ma ka rage, ko kuma kowa ya irin tashi. Yace da akwai wani kiyasi ingantacce a duniyan nan, to da shine wannan. Walakin hadha mimma taraku fihi alqur'ana was-sunan wal-qiyasa, yace wannan na daga cikin karatun da Malikiya da Shafi'iyya da Hanafiya suka yi watsi da Qur'ani, suka yi watsi da hadisi, suka yi watsi da qiyasi. Wa ma wajadtu lahum hujjatan, sam ni ban ga hujja su ba, illa anna ba'dahum qala, in banda cewa da wani su yi, inna al-musafira idha nawa fi salatihi al-iqamata lazimahu itmamuha, suka ce wai matafiyi idan ya dauki fatawar bari ya cika sallah, to ya zama dole ya cika sallah. Wal muqimu idha nawa fi salatihi safara lam yaqsurha, amma suka ce mazaunin gida in yayi nufin ya kasaru bai sai kasaru ba. Qala, yace fa idha kharaja bi bayyinatin ila al-itmami fa ahra an yakhruja ila al-itmami bi hukmi imami, yace in ya zama cewa fa idza kharaja bi niyyatihi ila al-itmami, in ya zama niyyarsa da yayi niyyar cikawa ta mai da shi dole ya cika, to yafi dacewa ya zama bin hukuncin limamin sa ya tirsasa mishi ya cika. Ma'ana sun ce matafiyi in ya tashi yin sallah yace ba ruwa na ni cikawa zan yi a cikin ran shi, da haka sai ya kabbara da niyyar yin hudu, to dole hudu zai yi dan ita ce niyyar sa. Amma kuma suka ce in yana bin wani wanda ke yin sallah wadda ba irin tashi ba, to wajibi ne nan kuma wato mai zaman gida ya yi irin tashi shi ta gida, kai ya irin ta matafi. To in ya zama niyya na canza maka irin sallaka, to haka kuma ya zama dole liman ma ya canza ma irin sallaka, shine kiyasin da yake magana. Yana sa su a cikin ainihin kwalba ne, yana ainihin jijjiga su. Ya ci gaba da cewa wa hadha qiyasun fi dhaikil fasadi, kaga wannan qiyasi ne mai barna matuka. Li annahu la nisbata wala shabaha baina sarfin niyyati min safarin ila iqamatin, dan babu kama babu ainihin wato dangantaka tsakanin juya niyya daga tafiya zuwa cikawa. Wa baina al-ihtimami bi imamin muqimin, da kuma tsakanin ainihin wato bin liman wanda ke cika sallah. Bal tashbihu bainahuma hawasu zahiru, yace gwada tsakankanin su, yace hayaniya ce a bayyane, hawas hayaniya dirkaniya ce kawai a bayyane, a gwada cewa mai zaman gida, ma'ana mai tafiya, idan ya canza niyya zuwa cika sallah to ya cika sallah. Amma matafiyi idan ya bi ainihin limami na cika sallah, suka ce to tunda niyyar shi na sa ya cika sallah, haka in ya bi liman mai cikawa ma ya cika sallah, yace wannan hawas ne kawai. Wa hatajja ba'dun bi qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallama, wasu kuma suka hujja da maganar manzo Allah da yake cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, suka ce ai saboda an sa liman ne ai koyi da shi. Fa qulna lahum sai muka ce musu fa qulu lil muqimi khalf al musafir an ya'tamma bihi idan, to shi ma mai cika sallah a bayan matafiyi ku ce ya koyi da limamin shi, wai limamin shi mai raka'a biyu, to shi ma ya raka'a biyu. Fa qala al-qa'iluhum, sai wani a cikin su yace kad ja'a, ai an zo da magana cewa a timmu salatakum fa inna qaumun safaru, magana sayyidina Umar. Fa qulna sai muka ce da su lausa hadha lakana alaikum, imma wannan ya ingata to hujja ne akan ku, لأن فيه أن المسافر لا يتم دن أتك أنه نتشوى متى في بايا تكوى ولم يفرق بين مأمون ولا إمام باب منشي ذا كان ميل لمنشي دون دايك ميل لمنشي فالواجب على هذا أن المسافر جملة يقصر يتي دنك واجبي متى في أقوئنا يقصر والمقيم جملة يتم ميزا من جداكما أقوئنا يتكى ولا يرأي أحد منهما حال إمامه kada wannan su ya kula da wani mamman shi gudana wa yake yi wallahi ta'ala tawfik jama'a kun ji man ya diban fari kenan yanzu kai da wannan yanzu kai kana dan islamiya tara gutsa ba inda ka iya da shi sai dai malamai sa'o eh shi Allah ya gafarta mai sai mu saki tsallaka wa ta mazhabai ko jama'a yawa ka a ci ba ma magana da mazahib ba ma san mazahib wannan littafin al-majmu' sharhul muhazzab ne na al-imamu Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi babban malami Allah ya gafarta mishi wannan maktabar daru maktabatul irshad ta kasar jidda ita su suka buga shi wannan bugu shine bugu kadai cikakke na littafin da ba a samu shi cikakke mujalladi 12 ne gashi bugu ne mai kyau da ake cewa mai kwankwasan fata ko wannan mujalladi na 4 ne asalin littafin majmu' sharhi ne na al-muhazzab na al-imam Shirazi Abu Ishaq Shirazi babban malamin Shafi'iyya mai littafin al-luma na usulul fiqh ya da littafi ko mai suna ainihin wato abin nan mai sunan shi muhazzab to shine imamu nawo ya mishi al-majmu' shi ya ce muhazzab rairayayye shi kuma sai ya ce al-majmu' wanda za ta taro komai ba za a rairaye din ba kuma an fasa rairaye sai an kawo komai al-majmu' sharhul muhazzab muhazzab din na wancan malami shi ya rayu hijirar shekara ya rashi da shekara 476 yau da rasuwar shi shekara 961 yayin da shi kuma Imam An-Nawawi kamar da aka ambata anan ya rayu ne a karni na ainihin shida ko Imam An-Nawawi ya rasu a bayan ita ne shekarar da ya rasu ba karni na shida ya rasu wallahu alam to wannan malami jama'a al-Imam Shirazi a cikin asalin matnin yayi magana akan wannan qadiya wani malami ne da aka ce talaka ne fatik wanda ko aikin haji bai taba zuwa ba amma bawan Allah ne mutumin kirki Allah yana ansa addu'arsa kamar yankan wuka daga cikin abin da suka bada labari a labarin sa yana da waswasi sai ya alula su biyar ya manta alula sallah daya sai ya ita su biyar haka Ibn Zahabi ya ambata a cikin tarihin sa Allah ya gafarta musu gaba daya to gashi a cikin shafi na 233 a wannan bugu wanda aka yi shi a maktabar da muka ambata maktabatul irshad ta Jidda a kasar Saudi Arabia ita ma babu ainihin tarihin bugu gashi inda yace wala yajuzul qasru liman itamma bi muqinin bi halasta mutumin da ke kwaikwayon mai cika sallah ya kasru ba fa in itamma bi muqinin fi juz'in min salatihi lazimahu an yutimma in har ya sake yayi koyi da wani mai cika sallah a wani bangaren sallar shi to wajibi ne ya cika sallah li'annahu jtama'a ma yaqtadi al-qasru wat-tamamu faghalaba at-tamam saboda an samu abubuwa guda biyu da abin da ke bashi damar yin qasru da abin da ke bashi damar cika sallah to sun hadu guri biyu to tun daga sunan su at-tamam yarin da yi al-qasru tun daga wajen yawan su at-tamam yarin da yi al-qasru tun daga wajen saran wanda ya raka'a hudu ana tunanin yafi samun falala ta yawan tasbihi da sujuda da ruku'u sai da wanda ya bi go sai Shafawa suka ce to don haka sai ya karkata izuwa ga cika sallah kamar yadda idan aka samu yanayi na mai azumi ya samu kashi a cikin halin ko dai ya kiyin azumi ko ya azumi shine shi matafi ne to me yafi mushi wa anta sumu khairul lakum nan ma haka wa anta timmu khairul lakum kun ji kiyasin jama'a kiyasin da muka ji Ibn Hazm yana raga-raga da shi shine suke tabbatarwa anan sai ya kawo maganganu da yawa waɗanda su ne ainihin wato matinin dan sai ya kawo matinin inda yake cewa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ya kawo wannan matini sannan sai ya tsallaka da mu kan sharhi yace qala Shafi'i wal ashabu rahimahumullah Shafi'i da sauran malaman mazhabin nan Allah ya gafarta mun suka ce sharqul qasri Allah ya qadari bi mutummin sharadin qasru shine karka bi mai cika sallah fa malikata da bi mutummin wanda da ya bi mai cika sallah fi lahzatin min salatihi a wani bangaren sallan lazimahu al-itmam ya sa kansa a cikin sarkakiya ta cika sallah sawa'un kana al-muqimu muqiman shin mutimmu muqiman shin wannan mai cika sallah yana zaman gida ne aw musafiran ko ko matafi ne na wal itimama amma yana cika sallah akwai matafin da ke cika sallah wanda yake yayi tawili irin na Aisha ko irin na Sayyidina Uthman ko wala abu makamancin haka na wal itimama aw taraka niyatal qasri ko matafiyin da yayi watsi da niyyar qasr wa daliluhu fil kitabi dalilin shi na cikin alqur'ani haka yace wa yutasawwaru al-iqtida'u bil mutimmi fi lahazati fi suri yace wa yutasawwaru al-iqtida'u bil mutimmi fi lahazatin fi suri akwai yadda ake lissafa yanayin kwaikwayon mutum da mai cika sallah a cikin yanayi masu zuwa min ha daga ciki an yi dirkahu qabla as-salat kariske shi watin kafin ya sallame aw ya hadisa al-imamu akiba ihramil ma'mum ko kuma liman yayi tusa da zaran ma'mum yayi kabbara kai ne bin sallan kenan aw yanwi mufaraqatahu akiba liqtida'i ko kuma kai nufin ka fasa bin sallar jami'i aw nahu zalika walawna wadh-dhuhra maqsura khalfa man yusalli al-asr maqsura jaza lahu al-qasr bila khilaf amma idan kai nufin yin sallar azhar a bayan wani mai yin la'asar qasr kai qasr shi qasr ikhtilafun niyya kawai to wannan babu laifi kamar da yake a cikin halin tafiya an kaje masallacin matafiya zaka ga wasu na yin azhar wasu na yin la'asar suna bin junan su ko babu ainihin matsala akan wannan ba sai an dauko wani sutura mai sunan sallar an aje ba wannan duk daga cikin kauyanci duk wanda kaje yana yi kawai ka bi shi indai kasar yake kamar kasar kake babu laifi sura ta farko kenan sai ce wasani sura ta biyu yajuzu littifaqi himatul adadi ya halasta ka bi shi idan ya zama adadin raka'o'in da kuke yi daidai wa daida ne haqaqul baghwi wa ghayruhu shine kamar ka tarar zaka yi sallah ta ainihin wato qasr sai ya zama wanda zai yi shi koda sallar ku ba iri daya bace amma yana yin raka'o'i yawan wanda zaka yi suka ce nan babu laifi wa salisu na uku in kana al imamu musafiran falil ma'mum al qasr wa illa fala idan limamin matafi ne to wanda yake mamu shi ma na iya yin qasr in ba haka ba bai halatta ba wa bi hadha qala al mutawalli wa huwa da'ifun jiddan to haka dai ta kawo maganganu asalin magana dai tace kawai cewa da yayi shafi'i da sauran malaman mazhabin shafi'iyya sun ce sharadin yin qasr shine idan kai sallah kai kadai baka bi mai cikawa ba jama'a karshen tika waɗannan duka maganganu ne daga mazahibu daban-daban jaba da kuma malamai waɗanda suke wato masana a cikin addinin musulunci in Allah ya kai mu a gobe za mu ƙarasa wannan tattaunawa daga littafin guda biyu littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna na malam Muhammad Nasir bin al-Albani da kuma littafin sahihu fiqh sunna na ainihin Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim wani malami ne da yake rayuwa a wannan zamani wannan da ke hannuna mujalladi na ɗaya ne za mu ji ainihin wato tahqiqi na ƙarke ina aka kwana game da wannan maganganun Ibn Hazmin dai idan mun lura shine kadai da wasu malamai waɗanda suka fandare daga abin da yake shahararre a cikin ainihin maganganun magabata abin da yake sanar mana tambayi kawai irin wannan shine irin wannan sune masail ijtihadiyya waɗanda a ka'idar shari'ar musulunci da ainihin ka'ida ta zaman malamai da fiqhu na khilafa to ba a shanna awa mutum akan irin wannan ba a sukar wani ya dauki wata fatawa a cikin waɗannan yace ita ya gamsu da ita matukar ba sarra yake yi ba saboda duka fatawoyi ne babu wani nassi karara wanda yake ainihin fi mahallin niza wanda zai warware rigimar in banda maganganu kowa da fatawar shi kowa da inda ya kalla kowa ga inda ya karkata daka in kaga wani na yin kaza yace ga hujja shi to akwai waɗanda suke da irin wannan mazhabin ya zama akan ilimi da bayyana yake ba su ba akan sarrai ba ina fata mun gane wannan ba kuma a cewa kowa ya dauki wanda ya mishi kawai haka nan bi hawan fi nafsihi da sarrai kawai kaza na fara ji ko kaza na su nake so ko na fi son irin na suwa ne ko na riga na zabi kaza ba da wannan ake yi ba zamu ji ragowar ta hakikin waɗannan masail a gobe idan Allah ya kai mu insha Allah zamu saurara anan abinda muka fara daidai muna fata Allah ya karba mana Allah ya bamu damar iko da su kurakuran da suke faruwa dama mahallin su ne. Allah ka gafarta mana, Allah ka rangwanta mana, Allah ka sa mana albarka a cikin wannan wata na Ramadana. Allah ka karba ayyukanmu ka ainihin wato kauda kai akan kusurinmu. Muna addu'a ta musamman Ubangiji Allah ya gyara mana ƙasar mu Najeriya, ya sa mana albarka a cikin ta, ya taimaki addinin musulunci. Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai. Allah ka gyara mana al'amuran rayuwar mu da addinin mu da tafarkin mu. Ya Allah muna addu'a ka sanya albarka ga wannan makaranta ta Dar Hadisi Salafiya. Allah ka rike mana ita, Allah ka sanya mata albarka, ka wanzar da ita ya Allah cikin kan tafarki na gaskiya akan wannan manhaji na Salafiya. Ubangiji Allah muna roƙonka ka zafarta Mala Albani wanda ya kafa wannan makaranta, ya wakafinta ga al'ummar musulmai. Ubangiji Allah ka karɓi ayyukan shi na alkhairi, Allah ka cika masa ladansa, Allah ka sa ya huta, Allah ka sa can ya fiye mishi nan. Ya Allah muna addu'a ka karɓe shi matsayin shahidi, shi da matar shi Umma Abdul Bari da ɗansa Abdullahi, sauran waɗanda suka rigaye mu daga cikin iyaye da ƴan uwa da abokan aiki da ɗalibai da malamai. Allah ka gafarta musu gabaki ɗayan su. Ya Allah ka sa mu mu cika da imani. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.